Yeah, I'll tell us it'll quit you, my love.
More music at houseofsongs.com.
Yeah, Ruan's a market. Then he came in that. As what about the kitchen? Now I can dig a soya yata. Then he came in that. As what about the kitchen? Now I can dig a soya yata. Ruan's a market. Take the sheep in that. As what about the kitchen? Now I can dig a soya yata. Then the left in the name I cannot over. Then Allah I pay. Chicken maza duhu kika danduba kuma kika zabe ni meze sakani na saki kiyokoka hari kisane ni ya za a can sai da mukai sabo zaki guje ni bayan bana iya yin barci bana cin abinci soyayyar ki ta sana kunce daga abin takeici bayan bana iya yin barci bana cin abinci soyayyar ki ta sana abinci naga abin takeici zuma ke ce take da shi kunda ce azuci ba wata ke ce yawa ki duk soyayyar sa ruwan zuma ke ce take da shi kunda ce azuci ba wata ke ce yawa ki duk soyayyar sa yawa ki soyayya zuciya ta zama ta ki dole ne ki shirya abuna ba wata kamar ki dole za su ganki dole na za su barki ya ya in zama ruwan zama wanda ya dace na samu ki wallahi ya gama in zama dalili wacce zaki sanya duniya ta dan musa
dole na baki dukannin kula take it easy baby dan Allah kula too much money akwai shi kala ina da naira ina da dollar me kike so dan Allah fada apple kike so ko kuma gyada ko me kike so zan baki sarauniya ta sunan ki juya fuska in danki ina ta shaukin kallon ki kin zama ruwan zuma
ruwan zuma ke ce take da shi kunda ce azuci ba wata ke ce wata ke ba ki duk soyayya sa ruwan zuma ke ce take da shi kunda ce azuci ba wata ke ce wata ke ba ki duk soyayya sa ruwan zuma ke ce ruwan zuma take da shi kunda ce azuci ba wata ke ce wata ke ba ki duk soyayya sa ruwan zuma ke ce take da shi kunda ce azuci ba